Bamaraya, eche Bamaraya, Bamaraya seirago.
Mix MZK.
Kiyo hakurihi Bamaraya seirago. Nayo guzurum baite kanki haradango. Aye ke barukuka zanzame mikini bango. Masalolenki nariga kumana hango. Sharahawa yanki sahiba take barukuka. Bana so naganoki hawa yanki yana sauka. Bamaraya seirago nariga kumana hango. Haya komai yayo baruko akwai karshen shi ɗan mata yar fara abin kallo zinar ta bello nei gamo da yar fello bana sake haƙi logoran maki yanki sai kwalo zo mu je mu haushe lo ni dake miyolino daga nan mu je falo ki banjarki na soyayya dan danan shi naji shi ni akan ki nai kishi makin ki ban san shi ni da kai na zankar shi bana so na kai na ushi ki ban tabbaci na soyayya hindare akwai samu sai miki yake kamu ayi auren mu na damu yar fulani dai kamu da kawan furata mun damu Romeo ma ya samu Juliet ta samu Laila matan su ma soyayya san ka same mu mun dade muna tali muna ta nishadi so dake akwai dali gardan sa ya wuce rini na same ki dole nai fadi Bamaraya seirago nace Bamaraya seirago Bamaraya seirago nace Bamaraya seirago Bamaraya seirago nace sanki ta dade da kaunar ki burka na auren ki in kawo sadakin ki na zan mallaki mijina ki na rarashin ki kiyo hakuri ki bar koka Allah yana san ki bakin cikin ki zai sauka ya baki mai san ki ki ce ni ne ila shaka zan zan ma angon ki mijin ki mai san ki Bamaraya seirago nace Bamaraya seirago Bamaraya seirago nace Bamaraya seirago Bamaraya seirago nace Bamaraya seirago Bamaraya seirago nace